أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله. Yau Litinin 29 da watan Rajab shekara ta 1444 Hijiriyya, wanda ya dace da 20 da watan 2 shekara ta 2023 Hijiriyya miladiyya. Zan mu fara karatun wannan littafi mai albarka, wannan muqaddima mai kima ta sunan al-Imam Ibn Majah al-Qazwini rahimahullahu ta'ala. Muqaddima ta Ibn Majah al-Qazwini ba kai, kamar yadda muka sani, muqaddima ce mai kima, muqaddima ce da ta tattaro abubuwa wanda zan mu gani masu muhimmanci, wanda ya kamata a ce musulmi ya san su a rayuwar shi ta addinin shi. Kuma muqaddima ce da ta tattaro hadisai guda 266, hadisai 266. Kuma tsarin da zan yi a tahi a kai shi ne, kamar yadda muka saba, duk kowane littafi abinda bai tabbata yadda muka sani shi ne cewa duk wani littafi da za a sa wannan littattafai na sunna ba fahimtarsa ba kawai fahimtar larabcin hadisan da ke ciki, a fahimtar manhajin malaman da fahimtar tsarinsu da suka yi. Kowa daga cikinsu a kutubus sita da sauransu, kowa yana da tsari da manhaji da ya ɗora littafin shi a kai wanda bisa wannan yake tahiya. Matuƙar baka san wannan manhajin ba, baka san littafin shi ba, ko da ka san larabcin gundarin hadisi. Dan larabci, duk wanda ya iya larabcin ya karanta zai ga cewa lalle ya san wannan hadisan, ya san me suke nihi, ya san fasarar su. To amma ina magana take sanin manhajin shi, shi da ya kawo hadisan wannan, me yake nihi da kawo wannan hadisin a wannan gurin, me yake ni manhajin shi. Dai kamar yadda muka sani, muna ganin Bukhari yadda muke ganin shi, haka nan na al-Imam Muslim, haka nan al-Imam Tirmidhi, kowa cikin sa yana da manhajin shi. Wani manhajin sun yi tarayya, wani manhajin kowa nashi ya sha bambam da na dan uwan shi. To sanin wannan manhajin nashi shine sanin littafin su. Duk wanda bai san wannan manhajin ba, ko dai bai san littafin su ba, dan saboda sanin manhajin wannan shine sanin littafin. Kuma wannan sananne ne a wajen malamai, wanda bai sani ba zai ga cewa kawai da ya ga larabcin hadisan da ke cikin sunan Tirmidhi, sunan Abi Dawud, sunan Sahih Bukhari, kawai ya san Sahih Bukhari, ko ya fahimci me ake nihi. Shi kuma ko daya sani ne, wanda bai sani ba, kuma bai san ma bai sani ba, bai san ba, ciya shi ne al-jahal al-murakkab, wanda bai sani ba kuma bai san bai sani ba. Dan me yasa bai ma tashi ya nema ba? In wanda ya san bai sani ba ne ya tashi ya nema. Amma matukar ya so shi a kasuwa, ya buɗa ya ga kawai larabcin ya gane, kawai zai cika yi wannan, mi ma mu tsaya mu karanta a ciki, kawai ina gane shi. To ba haka nan bane, wanda sai duk wanda in ana karanta manhajin wannan malamai, anan zai san da hakan kin. Yanzu abinda zan mu karanta, tsarin da zan mu tahi, zan mu bashi shi ma dan minti kadan cikin harkon kafin muqaddima mu karanta sanin manhajin. Dan wajibi ne, ba cikin wani mustahabi yake ba, ko cikin kaza, a matukar zaka karanci littattafan su, to sanin manhajin wajibi ne, wajibi ne. Dan in baka san shi ba, zai zama na kawai kamar ana baka gundarin abu ne, baka san me yake nihi ba. Akwai wannan littafin al-Madkhal, al-Madkhal li sunan Ibn Majah, na al-Imam Ibn Majah, wanda Dr. Nuruddin Abdullahi Mas'ab Salam Mas'ab yayi shi, wani malami ne na Kuwait, malami ne mai bin lamurra da dukka, ya ba da matukar haƙƙin shi wajen sauke fahimtar me sunan manhajin al-Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala. Kuma shi nafsin doktor ɗin shi ne mana ma da mukhtalifal hadisa marhalar doktora. Sunan na al-Imam Ibn Majah marhal zuwa gare shi, dan ciccen tarihi na malamin da kuma manhajin shi malamin. Kuma shi muke fara a yau insha Allahu ta'ala. Nan mabahasi na farko ya kawo sunan al-Imam Ibn Majah, shi ne al-Imam al-Hafiz Muhammad ibn Yazid al-Rabi'i maulahum Abu Abdullah Ibn Majah al-Qazwini. Qazwini sunan garin su ne, al-Qazwini, wannan shine sunan shi cikakke al-Imam Ibn Majah. Sai garin su, shine Qazwini, gari ne wanda yake sananne, gari mai kyau, wanda yana afkuwa akan kilometer 154 wajen wannan garin Dahran, akan wani dutse da yake garin Iran, a cikin Iran. Qazwini dai garin su Ibn Majah a cikin Iran yake. kuma wannan gari nasu an bude khalifanci a khalifancin Usman ibn Affan suka karbi musulunci aka bude wannan gari akan hannun sahabi babba shine Bara ibn Azib shi ya bude garin su kuma shine farkon shugaban da ya shugabanci Qazwin garin su Ibn Majah wannan kuma a shekara ta 24 bayan hijira yace bayan musulunci a wancan lokacin ya shige ta Larabawa sun shiga wannan garin sai zaman harshe na Larabci ya shiga a cikin wannan garin. Har karni na uku har lokacin da Qazwin ta zama babban gari ne na ilimin hadisi sananne ta huddo ta yayo manya-manyan malaman hadisai a ciki kamar su Al-Imam Al-Hafiz Ali ibn Muhammad Al-Tanafusi mai rasuwa 200 da shekara 233 Hijriya da Amr ibn Rafi' Al-Bajali da Harun ibn Musa At-Tamimi sai zaman gari ne na ilimi. وقد بلغ مكانه قزوين اتساء الحركه العلميه في ان حضرها ابناء التاريخ لها من يمن يم علماي ده تهدو سو سكا با wannan gari tarihi na Qazwin na garin wannan gari wanda daga cikin su manyan manyan su akwai al-Imam Ibn Majah wanda muke magana kan littafin shi sai aihuwar shi an aihi al-Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala shekara ta 209 bayan hijira a cikin garin Qazwin Ibn Tahir ya ambata cewa ya ga wannan tarihi a da rubutun hannun shi yake cewa sami'tuhu yaqul naji baba na dan Ibn Majah yake cewa naji baba na yana cewa wulidtu sanata 920 an aihena a shekara ta 209 amma tarihi bai ba mu labari ba dangance da usra fami ta al-Imam Ibn Majah kamar yadda dan shi ya ambata wa akhwaihi da ƴan uwan shi guda biyu wanda suka jibinci binne shi lokacin da ya rasu kamar yadda zai so banda wannan dan nashi da ƴan uwan shi guda biyu sauran usra shi ba a san babu tarihi babu labari akan su wannan shine lokacin aihuwar shi 209 sai neman ilimin shi ga hadisi ya gabata cewa al-Imam Ibn Majah ya tashi neman ilimin hadisi akan magana mafi rinjaye tun yana tsakanin dan shekara 15 zuwa 20 na rayuwar shi kuma ya fara daga neman ilimi ga malaman garin su kamar yadda yake shine al'ada ta malamai a wancan lokacin kamar yadda malaman hadisi sun yi wasiya cewa mutun ya fara daga ilimin neman ilimi na garin su Khadibul Baghdadi yake cewa yan bagi li talibul hadisi man unni bihi an yabda bi kutubi hadisi baladi ya kamata ga dalibin ilimin hadisi ya fara nema hadisan dake malaman garin su wa ma'rifatu ahlihi minhum da sanin malaman hadisai a garin su da fahimta shi da har da cewa har ya san sahihi da sakimi na garin su sannan kuma ya san ahlut tahdis malaman hadisi da halayen su ma'rifa da take sanan cikakken ma'rifa inji Khadibul Baghdadi idza kana fi baladihi ilmun in ya kasance a garin su akwai ilimi da akwai malamai da daddu ya nemi ilimi a wajen su sannan ya tashi zuwa ga bulaguro sauran gariruwa da bulaguro haka Khadib ya faɗa cikin Al-Jami' li Akhlaqir Rawi Adabus Sami kuma haka malaman hadisi suka tahi akai kowanne suka gani ya ƙari daga garin su rada an yi soke tashi fita bulaguro daya daya ne wanda bai tsai ko ina ba da ake bada misalin shine Al-Imam Malik bai taba yin bulaguro ba kuma a nan garin su ya nemi ilimi saboda markazi ne na ilimi manyan malaman suna zawa bai buƙatar fita wa min huna lam yaktafi al-imam ibn majah bima hasalahu daga nan al-imam ibn majah bai takaita ba da samun abin da ya samu na garin su bar yayi bulaguro cikin gariruwa masu dama wanda suke na kusa da wanda suke na nesa dan saboda rubuta hadisi da har da ce shi da amsa daga manyan manyan malamai farkon neman ilimin shi ya hakuta bulaguron shi ya fita a shekara ta 230 daidai kenan yana dan shekara nawa yana dan shekara 21 yana dan shekara 21 ko da 2 Khazraji yake cewa inna ma rahal ibn majah ba'da 30 bayan ya shekara ta 230 ibn majah ya huta bulaguro na neman ilimi ya kasance Allah mushi rahama yana daga cikin malaman da suka yawaita bulaguro akan neman ilimi had yadda al-Imam al-Muzi yake cewa zawi tasanifun nafi'a wa rihlatul wasi'a ma abucin wallafa masu anhwani kuma ma abucin bulaguro mai yalwa ya shiga gariruwa masu yawa daga cikin manya-manyan gariruwan da ya shiga al-Imam Ibn Majah ya shiga garin Khurasan ya shiga garin Rayyu ya shiga Basra ya shiga Kufa ya shiga Baghdad ba wai shiga ba ta ka shiga kawo ka huta a'a shiga ta in ya zamana sai ya kare da ilimin malaman garin da na zai huta haka nan Makka haka nan Madina haka Masar da ma wasu gariruwa da dama ga tarihi ne da malamin ya kawo cewa Makka ya shige ta shekara ta kaza kuma ya huce ta shekara kaza yi a wajen cikin ta ya doki mal ilimi wajen malam wana ga sunan suna da yawa bazan mu tsaya abun nan kawo su ba sai malaman shi al-Imam Ibn Majah yana da malamai wanda yake cewa manya-manyan malamai mu sani cewa qad adraka ba'd ashyakh al-Bukhari ya gamu da wasu daga cikin malaman al-Imam al-Bukhari wanda wannan sun yi zamani kusa da al-Imam al-Bukhari har ma wasu malaman Bukhari shi ma yayi karatu wajen su haka nan malaman shi suna da yawa Allah mishi rahama al-Imam al-Mizzi yake cewa ya ji hadisi a garin Khurasan da Iraq da Hijaz da Masar da Sham da sauran su cikin gariwon da muka ambata wasu daga cikin malamai na zamani sun yi kokarin bin kawo kididdige malaman al-Imam Ibn Majah yadda shi kanshi wannan malamin mai wannan littafin yayi littafin da yake cewa al-Imam Ibn Majah wa ilmul hadis yayi shi da wata lugha ne lughar arduniya daga cikin malaman shi ya kawo malamai da lissafa wajen malami 330 na al-Imam Ibn Majah wanda malami na hakika na hadisi ba malami ba wanda kawai ya dan doki wani dan abu kadan ya tahiye shi malami na hakika wanda gashi nan ya zano wasu manya-manya daga cikin su malaman wanda suke sanannu haka nan dalibai al-Imam Ibn Majah bayan yayi bulaguro mai tsawo a cikin rayuwar shi ta neman ilimi a ƙarshe zawayi garin su Qazwin ya zamana yadda a lokacin nan da ya zamana garin su shahara shi ta gama duniya an san shi a ko ina an san cewa malamin hadisi ne Zahabi yake kiran shi da cewa Hafiz Qazwin babban hafizi na garin Qazwin daliban ilimi suka fuskanto zuwa gare shi ta kowane gari ana ta cincirin do zuwa garin su wajen neman ilimi a wajen shi daga cikin manya-manyan dalibai da suka hadu a wajen shi suka nemi ilimi a wajen shi suka yi tafarruji wajen shi akwai Ali ibn Ibrahim ibn Salma akwai Abul Hasan Abdullah al-Askari da malamai ga sunan da dama manya-manya na malaman hadisi nan zan mu takaita dangance da abun gakin shi gaba sai mu tashi muallafat na al-Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala yana da littattafai bari mu ambaci littattafan al-Imam Ibn Majah babban malami ne wanda yana da rubutu a cikin fanni kala-kala wannan kuma yana cikin masu yawaitawa cikin littattafai yanzu wani da wuya zai san cewa Ibn Majah yana da littattafai kawai sunan Ibn Majah kin nan da yake ji shine zai tunanin littattafan shi to ya kasance yayi tafarrugi gaba da ilimin hadisi da karantarwa har sai da manya-manyan malamai suka huta a wajen shi kamar yadda ya gabata na daga cikin manya-manyan littattafan shi yana da as-sunan wanda wannan littafin nashi da zamu karanta muqaddima shi bayani zai zo akan shi yana da tafsirul qur'an wanda ya samu shi tafsirul qur'an al-karim na al-imam ibn majah wanda ibn kasir ya ambace shi da cewa tafsirun hafil tafsiri ne cike da ilimi wanda shi ibn kasir ya same shi mizzi yake cewa lam yaqalahu min tafsir ibn majah suwajuz ayn muntakhibain minhu shi bai samu ba tafsirin Ibn Majah sai juz'i guda biyar wanda suke zababbu ne daga cikin shi kenan tafsirin shi bai samu ba yanzu yanzu a dabba yana samun shi amma magabata sun same shi su sun amfana da shi ya na gaba yana da littafin at-tarikh wanda yayi tarihin manya-manyan sahabbai har zuwa zamanin shi na malaman hadisi kuma littafin shi yana nan bai gushe ba mudda mai tsawo dan saboda al-Hafiz al-Fadl Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi mai rasuwa 507 ya ga wannan littafi na Ibn Majah at-Tarikh yace ra'aitu lahu bi qazwin tarihan 'ala ar-rijal wal amsar na ga littafin da ya wallafa akan tarikh akan rijal al-hadis da kuma amsar tun zamanin sahabbai har zuwa zamanin shi haka a cikin tarikh Dimashq na abunna Ibn Asakir ya kawo Ibn Khallikan yake cewa tarihun mali tarihi ne wanda yake mai dadi sosai ya kawo ilimi cikin shi Ibn Kasir ya ambace shi da cewa tarihun kamil tarihi ne cikakke na ilimin hadisi a cikin ilimin hadisi wan an ce at-tarikh kan mutun ya tunanin cewa tarihi kawai irin na an yi kaza shekara kaza an yi kaza shekara kaza a fanni ne mai zaman kanshi a cikin ilimin hadisi tarikh ana nihin tarihi na rijalul hadis tarihi na manya-manyan malaman hadisi sai dai ce babban abun bukin ciki da abun damuwa a zamanin mu na yanzu babu abun da muka samu na tafsirin shi da tarihin shi kawai sunan in kadai yake hannu wancan dukan su suna cikin mafukudai wanda an rasa su sun bace nan zan mu takaita ga dangance da bayanin shi gaba sai satin gaba sai mu tashi sana'ul ulama alai yaban malamai da suka mu sai ta farkon wannan muqaddima tashi al-Imam Ibn Majah yake cewa bismillahir rahmanir rahim kitabul muqaddima yace babu tiba'i sunnati rasulullah sallallahu alaihi wasallam baban dake bayanin bibiya bin sunna ta ma'aiki alaihi salatu wassalam a wannan shine babu na farko a cikin wannan littafi da ya fara al-Imam Ibn Majah al-imam babban malamin hadisi na garin Dahal al-imam Dahalawi ba a cikin kasar Hindu akwai garin da ake cewa Delhi to Delhi al-imam Dahalawi na can ne wanda malamin hadisi ne shekara 100 da wani abu da rasuwa wanda yake da sharhin sunan Abi Daud to yana da sharhin muqaddima ta sunan Ibn Majah a mujallad 5 yayi wannan sharhin ta shi wancan malamin na kasar Hindu to a cikin sharhin yake cewa Ibn Majah wannan kyakkyawan tartibi ne da kyakkyawan tsari Ibn Majah ya fara da shi dan ya fara da sunnar annabi alaihi salatu wassalam tunda yana so ya hada hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da sunnoni na annabi alaihi salatu wassalam to sai ya ga cewa bari ya fara ga bayani akan cewa biyayya ga sunnar annabi nuni ne zuwa ga cewa babu makawa ga dalibin ilimi a cikin addini wajibi ne ya karanci bin sunna ta annabi alaihi salatu wassalam cikin aqida da imani da kadara dan shine farkon wajibi akan mukallafi dan ya kawo abuwa ne na aqida da bayanin faralar sahabbai dan saboda su suka kawo mana sunnar ta annabi alaihi salatu wassalam da kai dalilin da yasa a cikin muqaddima ya kawo bayanin fadailus sahaba faralar sahabbai abinda yake so ya nuna maka hadisan da zan baka ta hanyar su suka zo kenan ka san faralar su ka san darajar su kai zamanin irin na ƴan shi'a kana zagin su sun baka hadisan kuma kana zagin su shine hikima da ta gabatar da fadailus sahaba cikin muqaddima a cikin kitabus sunna kin haka ne yake cewa qaddama babati ya gabatar da kitabus sunna akan dukkan abubuwa akan dukkan kutub dan saboda kokarin kwatanta fadar Allah da yake cewa qul in kuntum tuhibbunallaha in kuna son Allah fattabi'uni yuhibbukumullah to ku yi biyayya gare ni inja annabi sai Allah ya so ku kenan mai son Allah ya so shi kawo bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to shine ibn majah ga ita yadda ce da ita haka ke cikin sharhi injahul haja bi sharhi sunan ibn majah na al-imam al-fahama al-imam ad-dahlawi shine sharhi na al-imam ad-dahlawi da yamma sunan ibn majah injahul haja hadisi na harko da al-imam ibn majah ya kawo yake cewa haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana sharik an al-amash an abi salih an abi huraira qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma amartukum bihi fakhuzu wa ma nahaitukum anhu fantahu ma amartukum bihi abinda na umarce ku da shi fakhuzuhu ku rike shi wa ma nahaitukum anhu abinda na hane ku fantahu ku hanu wannan hadisi ne wanda bukhari da muslim sun huddo shi kuma shi al-imam ibn majah gashi ya amso shi daga baban malamin shi al-imam hafiz abubakar ibn abi shayba saboda abubakar ibn abi shayba malamin muslim ne malamin bukhari ne malamin tirmizi ne malamin ashabul kutubus sitta dukkan su koda wani bai huddo ba hadisin shi a cikin littafin shi to amma yana da dokan ilimi a wajen su gabaki dai mubasharatan suke ruwaya gare shi yana da dan uwan shi usman ibn abi shayba da dan uwan su guda shi ma Al-Imam Suwidi nan gurin yake cewa Abdullah shine Abdullah an-Nakhai al-Kufi al-Qadi wannan hadisin Annabi alayhi salatu wassalam yake cewa abinda na umarce ku ko umarnu yake nihin na lamarin addini dan saboda abinda ya shahi lamarin duniya mun gani akan rubaban dabino ce musu yayi antum a'lamu bi shu'umuri dunya ku kun yi ne sanin sha'anin duniya ku nan ba wajibi bane su dauka sai ba su damar cewa ku yi abinda kuka ga dama abinda ya shahi duniya ku Al-Imam Dahalawi yake cewa ma na haitu kuma yace ta masaka liman qala innal aslu fil ashyai wal ibaha wasu malamai sun riki wannan hadisin cewa asalin abubuwa ga baki dayan su halaka ne wannan hadisin shine hujja inji Al-Imam Dahalawi Al-Imam Suddi mai abun nan tarjuma shi mai sharhi sunan Ibn Majah hashiya dai za a ce ba sharhi bane dan takaitaccen sharhi ne yake ma sunan Ibn Majah yake cewa a ƙarshen wannan hadisin tafsiri ne na cewa ma ataakum rasulun fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu wa ma fil mawdi'ani shartiyya amma kin dake cikin wannan gurin guda biyu shartiyya ce nan gurin ba su kaje wayan tafsiri baka ce ma ataakum rasul abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ta zamana ma kin nan mausuliyya ce sai ta zama in ka fassara ta da mausuliyya ce ta zama da ma'ana allazi kenan allazi ataakum rasul abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da shi ko ya ba ku rike shi to ba haka take wanda tiyawuci malaman tafsiri haka ake fassara ta kawo shartiya ce za a fassara ta cewa matukar annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo muku da wani abu ku rike shi kuma matukar ya hane ku game da wani abu ku hanu gare shi dan shartiya ce ba mausuliya bace a cikin gurin duka biyu al-imam yace cikin gurin duka biyu ba mausuliya bace kamar yadda al-imam Suwidi ya ambata yake cewa dan shartiya ta hudo ma'anar in aka dauke ta a cikin mausuliya ce ta zama jumla ce insha'iyya wanda zata kai mu zuwa ga sabani ta zama shartiya ce babu wata arihi koha haka ne indai ana sauraro kullun an yi ta warware kuma kamala kamala dan mutum ita ce warware kama da wanda bai saurara ba ya ma yi warware ba kullun haka nan za a tafi matukar annabi alaihi salatu wassalam ya zo to kaga sai ya zamana a cikin hadisin nan ma ayacin ta taimaka mana wajen fassara wannan hadisin ma amartukum bihi fakhuzu matukar na umurce ku da wani abu kawu ku rike shi wa ma nahaitukum anhu fantahu kuma matukar na hane ku akan wani abu ku hanu wannan shine hadisi na farko da al-Imam Ibn Majah ya kawo hadisi na biyu shi ma yake cewa haddathana al-Imam Ibn Majah yake cewa haddathana Abu Abdullah قال حدثنا محمد بن صباح قال أنبأنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم كي تزروني ما تركتكم كبرن متكرنا بركو فإنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم يتي كوي أبند هلك واندكي غبانونكو يوان تنبيوين سدى سابانين سدى أنباوانسو فإذا أمرتكم بشيء إنا أمرتكم دون أو فخذوه كلك فخذوا منه كلكيش ما استطعتم متكر إياوكو نان غورن وجن أمرني متكر إياو دان سبد با دكا با دكا با ان ركا با ان إيا دوكا دكا با وما نه وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا إذا نهنيكو غمي دون أو شيكو مكو هانو وانن كون با ما استطعتم با دكا ني هني دكا أكي هانوا الإمام السويدي يكي تشوى أبو الفتح الطائي تكين لتان شاء الأربعين يكي تشوى الفقه يدور على خمسة أحاديث فقه يناكي ويو أكان حديثي قدا أبنن قدا بير الأعمال بالنيات دا الحلال بين والحرام بين دا ما نهايتكم عنه فانته دا فأتوم مصدداتهم دا لا درار ولا درار وانا حديثا قدا بير يكي دكا مسلم تي أكان سيكي كيوي الحافظ أبو الفضل العراقي تكي لتا إن شاء الأعمال يكي تشوى خمسة بعد جملة الأمر بأن يكاو ونا حديثا يكي تشوى دن سو قائدة تشوى تكين قائدو دن فيكهو وقد ألل ذلك بأن تناب المنهي أسهل من فئل المأمود دوانا أكي تشوى نيسانتر أبند أكا هنا ياهي سوكي غميدة أيكا تا أبند أكا يؤمرني دن سبد شيبريني دن سبد حكا بأسا مش قايدي با kamar yadda aka sa ma abun umarni kaidi shi wanda aka sa aka yi umarni cewa na aikatawa shi kaidi an kayyade shi da cewa istida'a istida'a dan saboda ya hi wahala amma shi na bari shi bai kai wancan wahala ba shi dan shi bari ne yace wa izana haytukum anu fa zahiru anna hazal qalbi min ba'd ar-riwayat zo cikin dabarani ya huddo hadisi yake cewa fa iza amartukum bi shay'in fa atu wa iza nahaitukum aishin fajtanibuhu mastata'tum kaga shi a wajen nisan tare yace mastata'tum a cikin mu'jam mutabarani amma zahirin magana yace wannan juyewa ce daga bangaren marwaita ba hadisin haka yake ba suddi yace da annabi yake cewa ku barnu matakar na barku yana nihin gami da tambayoyi wanda suke saka ku ba tambayoyi na neman sani ba tambayoyi na neman sani an san cewa su wannan wajibi ne ma yace wa laysal murad ba ana nihin ba cewa kada ku nemi ilimi matukar ban bayyana muku bani da karan kaina a yana nihin kamar wannan da ya tashi yake cewa ya ma'aikin Allah shin haji kowace shekara ne irin wannan annabi alaihi salatu wassalam yake nihi hadisi na uku al-imam yake wancan ma hadisin bukhari da muslim sun huddo shi al-imam yake cewa haddathana abubakar ibn abi shayba haddathana muawiya wa waqi'u an al-amash an abi salih an abi hurairata qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata'a allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya muni biyayya yayi biyayya ga allah wa man asani faqad asalla duk wanda ya saba muni ya saba ma allah al-bukhari da muslim sun huddo wannan hadisin nan gurin mun ga nan ma ya ƙara huddo shi daga abubakar ibn abi shayba ibn majah ana cikin wanda suka yawaita ruwaya daga abubakar ibn abi shayba kamar al-imam muslim muslim baka bude safa bi baka ga ba abubakar ibn abi shayba dan saboda ya yawaita daga wajen shi ya lazumce shi sosai suddi yake cewa al-imam suddi me shi hashiya yake cewa annahu muballigun anallah anillah me yasa dan saboda annabi shine mai isar sakon Allah duk wanda ya biyayya gare shi to sakon Allah ya amsa kamar Allah ne yayi biyayya a hakika kuma wannan fassara ce ga ayar da Allah madaukin sarki yake cewa man yudi rasulahu faqad ata Allah duk wanda yayi biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam hakika yayi biyayya ga Allah wa man tawallafa ma arsalnaka alaihim hafiza duk wanda ya bada baya ba mu aiko ka ba mai kiwo akan su sai dai nan kawo aya a cikin naskul ma'asiya ne yana nuni akan cewa laysa alaihi izil balagu illa alhibs annabi alaihi salatu wasalam babu abin da yake kan shi na kiyaye ayyukan bayu sai isar da sakon Allah حديثي نهدو الإمام ابن ماجه يكي تشوى حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا زكريا بن أدي أن ابن المبارك أم محمد بن سوقة أن أبي جعفر قال يكي تشوى كان ابن عمر إذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم يعده ولم يكسر دونه يكي ابن عمر يكسن تشي إذن ياجه حديثي دقاء النبي صلى الله عليه وسلم بيس الله كيشي شين لم يعده أي لم يتجاوزه ولم يكسر دونه كما بي تكيتاوا أكو ما باين ونن حديث دزيجي kuma wannan mai sharhi yake cewa sanannan abu ne daga sira daga tarihi na Abdullah dan Umar mai tsananin biyayya ne ga sunnar Annabi alaihi salatu wasallam da asar na Annabi sallallahu alaihi wasallam Ahmad ya rawaito hadisi da sanadi sahihi daga Mujahid yake cewa na kasance ina tahiyya tare da dan Umar a cikin bulaguro sai naga ya kauce ma hanya nace me yasa ka aikata haka muna cikin tahiyya ka kauce ma hanya sai yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naga a wannan gurin ya kauce ma hanya ni ma shi yasa nayi kaga tsananin biyayya ha cikin lamurra na al'ada ba na addini ba Bazzar al-Hafiz al-Bazzar yayi ruwaya daga Ibn Umar yake cewa ya kasance yana zawwa wata itaciya shi Abdullah dan Umar tsakanin Makka da Madina sai yayi barcin rana anan a kalkashinta sai yake bada labarin cewa Annabi naga yana barci a kalkashinta haka Bazzar ya rawaito da sanadi kyakkyawa daga Zaid ibn Aslam yace naga Ibn Umar mahalul al-izar ya kunce gabtan shi yake cewa naga Annabi alayhi salatu wassalam shi ma ya kubce gabtan shi kamar yake cikin misbahu zujaja a takaiti wannan nuni ne akan cewa Abdullah dan Umar yana mai tsanani biyayya ga sunnar ma'aiki alayhi salatu wassalam yace takaitaccen magana dai ya kasance mai tsayawa ne inda hadisan Annabi suka tsaida shi bai kasance mai wuce gona da iri ko mai takaitawa kuma wannan hadisin Ibn Majah kadai ya hudo shi cikin kutubus sita babu wanda ya hudo shi kenan wannan yana daga cikin mufradat na al-Imam Ibn Majah wanda shi kadai ya hudo sauran babu wanda ya hudo ashabul kutubus sita Ibn Umar ya kasance an san shi da tsananin biyayya ga sunnar ma'aiki Tirmizi yayi ruwaya yake cewa wani mutum daga mutanen Sham ya tambaye Abdullah dan Umar gami da tamattu'i a daga Umara zuwa ga Haji sai yace halaka ne sai wannan mutunan na Sham yace babanka ko ya kasance yana hani gami da haka sai yake cewa ba ni labari in Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu kuma babana ya saba ma abu mi zan ce maka maganar Annabi zan gaya maka ko ta babana yace ina gaya maka kawai Annabi ya aikata ka bar maganar babana baban nashi wa Umar dan Khattab khalifa Rashid amma yake magana cewa magana Annabi nake maka ba maganar baba ba Tirmizi yake cewa hadisi ne hasanun sahih mai duba zuwa ga Ibn Umar yadda ya saba ma baban shi akan cewa baban nashi tana yiwa hadisin nan bai zo mishi ba kuma tana yiwa baban shi ya saba saboda wani dalili tana yiwa baban shi yana da wani dalilin shi daban to amma shi ya ga zai riko da maganar Annabi alaihi salatu wassalam ma'ana shi dai shine akan biyayya ga Annabi alaihi salatu wassalam yace wa galibu ahli zamani ala khilafin iz jaa hadisin yukhalifu qawli imami ce mafi galibin mutanen zamani sun saba akan wannan sirar ta Abdullah dan Umar zaka gaice mutun idan hadisi yazo ya saba ma wani malamin shi ko shugaban shi zai ce me yiwa wannan hadisin bai inganta me yiwa kaza me yiwa kaza alhali kuma abun ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam haka yazo lokacin ne ce la tamanu ima Allah ya masajidallah yake cewa ɗaya daga cikin ɗaya shi ce wallahi sai mun hana mu ɗiyam ya tashi ya zazzage shi mugun magana ya gaigaya mishi ya yanke mishi magana har zuwa mutuwa shi bai mishi magana ba walahu radiyallahu anhu yana da kyakkyawar kiyayewa akan bin sunna ta Annabi alayhi salatu wasalam Abdullah dan Umar da shi ake misali hadisi na biyar al-Imam Ibn Majah yake cewa haddathana Hisham ibn Ammar al-Dimashqi haddathana Muhammad ibn Isa ibn Sumay haddathana Ibrahim ibn Sulaiman al-Aqdas an al-Walid ibn Abdurrahman al-Jurashi an Jubair ibn Nufayr an Abi Darda qala yake cewa kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya huto mana wa nahanu nazkuru al-faqr muna ambatan talauci wa natakhawwafuhu muna tsoran shi fa qala sai annabi yake cewa al-faqru takhafun shin talauci kuke jin tsoro wallazi nafsi bi yadihi ina rantsuwa da Allah da raina ke hannun shi la tusabbanna alaikum ad-dunya sabban wallahi sai an zubo muku duniya matukar zubawwa hatta la yuzigu qalbu ahadikum izagatan har sai ya kasance zuciyar dayan ku ba za ta karkace ba karkacewa illahi sai wannan yace wai mullahi ina rantsuwa da Allah laqad taraktukum haqiqa na barku ala mislil bayda akan kwatan kwacin haraqal sunna haraqal lailu hawa naharu hasawa daranta da ranar ta daye ne Abu Darda yake cewa sadaqa wallahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ina rantsuwa da Allah manzon Allah yayi gaskiya, tarakana wallahi ala mislil bayda, wallahi ya barma akan sunnawa da take fara kal lailu hawa na haru hasawa, daranta da wuninta daidai ne. Nan gurin da yake cewa al faqaru yana nihin hamzatul istifham ce ta shigo ma'arifa, al faqaru takhafun ko al faqaru takhafun, wal ma'ana ala qulubin hiya mislul bayda, yana nihin na barku akan zukata wanda suke kwatankwacin fara daranta da duhunta daidai ne. Kuma yana yiwa ya kasance yana nihin cewa al mislul muqahhaman ala qulubin bayda unqiya anil mail ila al batil, na barku akan zukatu fara kal wanda suke basu karkace ba gabanna. Yace la yamilu hal ila al iqbal ila Allah sarra'i wa darra, wanda cikin kunci ko cikin tsanani ba zasu karkace ba. Wannan hadisi, wannan hadisi shi ma na daga cikin wanda al-Imam Ibn Majah ya kadaita da shi, ashabul kutubus sita babu wanda ya huddo shi, kuma hadisi ne hasan. Ibn Majah yana da zawa'ir kin shi, zan mu gani hadisan da shi ya huddo, ashabul kutubus sita basu huddo ba, sun kai dubu da wani abu, sun kai dubu da wani abu, wani malami ya hudda sai ya sa masa suna zawa'id Ibn Majah ala sunan sita, ala kutubus sita. Hadisi na shidda al-Imam yake cewa haddathana Muhammad ibn Bashar, haddathana Muhammad ibn Ja'far, haddathana Shu'ba an Muawiyah ibn Qurra an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yazalu da'ifatun la tazalu da'ifatun min ummati, wasu jama'a daga cikin al-umma ta ba za su gushe ba mansurina, abun ba nasara ne, la yadurruhum man khazalahum, wanda ya tabar da su, wanda ya tabar da su bai cutar da su ba, duk wanda zai koma hura rika cewa tababbu ne, rika cewa batattu ne, ba zai cutar da su ba inji annabi, hatta ta koma sa'a har sai kiyama ta tashi. Wannan hadisi ne hasanun sahih al-Imam Tirmidhi ya huddo shi. Ahmad ibn Hanbal yake cewa malamai sun yi kokarin bayyana wannan mutanen su wane ne. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal yake cewa wannan mutane in dai ba malaman hadisi bane ban san ko su wane ne ba, kawai yana nihin malaman hadisi ne ake nihi. Al-Imam al-Hakim ne cikin ulumul hadis qadi iyad yake cewa innama arada ahlus sunnati wal jamaa, yana nihin malaman sunna da jamaa, man ya taqir mazhab ahlul hadis, wanda ke da aqida ta malaman hadisi. Nawawi yake cewa yana yuwa ya kasance wannan jama'ar a kakkashe suke rabi kaso kaso, wasu a same su cikin wanda ya kasance mai tsayuwa akan lamarin Allah, masu jihadi da malaman fiqh da malaman hadisi da malaman zuhudu da masu umarni da kyakkyawa da masu hani da mummuna, kowa daidai gurgurdan abin da ya lazimta na ayyukan alkhairi ya kasance, annabi alayhi salatu wassalam yana nihin shi. Kuma a cikin kowane zamani, kuma a cikin kowace kabila, a cikin kowane guri na kasa, yanki yanki na kasa, haka al-Imam an-Nawawi yake faɗa. Al-Imam Suddi yake cewa da'ifa a nan gurin shine jama'a na mutane, nan annabi ya kawo nakira dan saboda kadan ne, ya kawo su da'ifatun annakira litaqalil, anwana nakira malaman lugha sun san shi, nakira tana zuwa dan saboda taqalil, tana zuwa litafkhim wa ta'zim, amma nan yana nihin litaqalil, ta zo dan saboda karanta nunin kan cewa mutanen nan kadan ne, ba yawa gare su ba a kowane lokaci, ahlul batil sune masu yawa. Yana yiwa ya kasance kuma litakasir ne a ce mai yawa ne, sai kuma yawan ya kasance wani lokaci zuwa ga wani lokaci. Al-Imam al-Bukhari cikin sahihin shi yake cewa hum ahlul ilmi, Bukhari yace malamai ne kawai, malamai ake nihi. Suyudi yake cewa al-mujtahiduna, sune masu ijtihadi, dan muqallil ba a kiran shi malami, muqallil al-Imam Suyudi yace ba a kiran shi malami, duka malamai ake ta fada mu yanzu a lokacin mu, malami ne na majazi ba malami bane na hakika. Malamai na hakika shine wanda yake martaba ta mujtahid, kuma ulumul Qur'an zan mu ga ilman mukan da mujtahid ake bukata ya hada yanzu wannan mujtahid ne. Wastadalla ala istimrar al-ijtihad, kuma da shi ake dalili akan cewa ijtihadi ana yin shi har zuwa kiyama, ko kuma zuwa babbar alama ta kiyama. Suyudi yake cewa Allah mushi rahama, abinda annabi yake nihi fadakarwa akan kyakkyawar da'awar shi, dan Allah mushi rahama yana da'awar ijtihadi, ba annabi kai nake so. Al-Imam Suyudi, ijtihadi mutlaq da ya ci gaba har zuwa tashin al-kiyama, da yake cewa man khazalahum, wanda ya tabar da su, walam yu'awinuhum, wanda bai taimaka musu ba, bai ba su nasara ba cikin halittu, dan saboda sun san da cewa Allah yana cewa inna Allaha ma allazina taqaw wallazina hum muhsinun, to matakar sun san cewa suna tare da Allah, to dan wani ya bai abun gakin su ba, bai ta kasance tare da su ba, su samu damuwa ba. Man kana ma'ahu Allah fa ma'ahu alfi'atu allati la turam, yake cewa hatta taqumu sa'a har sai kiyama ta tashi, yana nihin har zuwa lokacin da wata iska za ta zo ta amshe ran dukkan wani mummuni kusa da tashin kiyama. Amma in ba wannan bai ce kiyama ya tabbata cikin hadisai cewa batta tashi sai akan ashararun mutane. La taqumu sa'atu hatta la yuqalu fil alaji al-adi Allahu Allah. Sai kiyama batta tashi sai ya kasance a ban kasa duk bincika ba wanda ya san meye sunan Allah. Kenan kage ke nuna cewa akan ashararun mutane kiyama za ta tashi. Hadisi na gaba na bakwai al-Imam Ibn Majah yake cewa haddathana Abu Abdullah haddathana Hisham ibn Ammar haddathana Yahya ibn Hamza haddathana Abu Alqamata Nasr ibn Alqama an Umayr ibn al-Aswad wa Kasir ibn Murrat al-Hadrami ana Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu da'ifatun min ummati wasu jama'a daga cikin al'ummata ba za su gushe ba qawwamatun ala amrillah suna matsayuwa sosai akan lamarin Allah dan akan wazanin mubalaga ne la yadurruha man khalafaha wanda suka saba musu ba su cutar da su to haka yake kasance kamar wancan hadisin da ya gabata yace aqwalu la tu'arud baina hadha wa baina hadith la taqumu sa'ata yuqalu fir'adu Allahu Allah ga magana ta zo yace babu cin karo da juna tsakanin hadisin nan da hadisin da ke cewa kiyama ba zata tashi ba sai ya kasance a ban kasa ba a cewa ko kalma Allah kuma kiyama ba zata tashi ba akan ashararun mutane dan ma'anar shi yana nihin cewa wannan yan jama'a za su tsaya har zuwa lokacin da ko wata iska da zata zo mai tabshiwa da zata dauke ran dukkan wani mummuni ta raba shi da duniya al-Imam Suddi yake cewa al-amru llahi nan shine shari'atu llahi wa dinihi wa tarwiyi sunnati nabiyihi shari'ar Allah da addinin Allah da kuma yaya ta sunna ta annabin shi annabi alaihi salatu wassalam hadisi na takwas al-Imam yake cewa haddathana Abu Abdullah qala haddathana Hisham ibn Ammar haddathana al-Jarrah ibn Malik haddathana Bakar ibn Zur'a qala sami'tu Aba ina batal khawlani wa kana qad sallal qiblataini ya kasance yayi sallar al-qibla biyu cikin sahabbai wanda yayi sallar qibla biyu wata faralaci ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yazalu llahu yagrisu fi hadha ad-din garsan Allah ba zai gushe ba yana dashe cikin wannan addinin wani dashe yasta'amiluhum fi da'atihi yana sanya su aiki cikin da'ashi dashan da Allah zai dukkan lalacewar zamani sai Allah ya samu daya biyu uku ya dasa a gurin da zasu tsaya da addinin shi kamar yadda annabin shi ya zo da shi to shine annabi alaihi salatu wassalam yake nihi da wannan hadisin hadisi ne hasan aba ina ba bi kasr al-ayn ne da fatahin nuni sunan shi Abdullahi wasu suka ce Umara wasu jama'a sun yi inkarin cewa sahabi ne sun ce yana cikin manyan tabi'ai al-hafiz al-bagawi cikin mu'jam din shi yake cewa yana daga cikin sahabban Mu'az annabi alaihi salatu wassalam tun yana rayi Mu'az da yake sallah ya tai wancan kauyen nasu ya ba su sallah to yana cikin daliban shi amma shi bai gamu da annabi ba sallam kenan kaga yana daga cikin manyan tabi'an da ake kira al-muhadramiyun yace waliza yasta'milu ahli ad-dini fi da'ati saboda haka ne Allah yake sanya masu addini cikin masu biyayya cikin addinin shi mai yiwa wannan yana nihin mai jaddada addini a cikin kowane karni kowace shekara 100 akwai hadisin da ya tabbata cewa kowace shekara 100 Allah sai ya tado wanda zai jaddada addinin shi akan mustawa alam gabaki daya wai hatamilu kuma yana yiwa ya kasance a ammu ya wuce ya gama wannan shine dukkan wani mai da'awa akan gaskiya akan addinin Allah da biyayyar Allah da sunnar ma'aiki alaihi salatu wassalam da sahabban annabi alaihi salatu wassalam ga dauki hadisai 10 hadisi na tara al-imam yake cewa haddathana yaqub ibn humayd ibn kasib haddathana al-qasim ibn nafi haddathana al-hajjaj ibn ardaq an amr ibn shu'aib an abihi qala yake cewa qama muawiya nan gurin amr ibn shu'aib yayi ruwaya ba daga kakan shi ba qama muawiya ta khadiban muawiya ya tashi yana mai huduba fa qala sai yake cewa aina ulama'ukum aina ulama'ukum ina malamanku ina malamanku sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'a kiyama ba zata tashi ba illa wa da'ifatun min ummati sai ya kasance wasu jama'a daga al'ummata zahirina 'alan nas suna masu daukaka akan mutane suna masu zuhuri shine hawa sune a sama sauran su wancan a ƙasa suke da su ma'arij alaiha yazharu lace la yubayiluna man khazalahum bas kulaba da wanda ya tabar da su bai kama musu ba wala man nasarahum ko kuma wanda ya taimaka musu daga kama musu da kaka kama musu su dai sun san aikin Allah suke kuma isar da shi zasi haka kuma malaman hadisi suka kasance Suddi yake cewa aina ulama'ukum da yake cewa dan saboda su gaskata shiga abin da zai faɗa ya san zai faɗi gaskiya malaman su matso gaba su so su san cewa abin gaskiya ne ma'ana abin nan da zan faɗa ku tambayi malaman ku su zasu ga muku gaskiyar shi shine yasa ya buda da cewa aina ulama'ukum. Hadisi na goma al-Imam yake cewa hadathana Hisham ibn Umar hadathana Muhammad ibn Shu'aib hadathana Sa'id ibn Bashir an Qatada an Abi Kilaba an Abi Asma' ar-Rahabi an Sauban daga Sauban annan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazalu da'ifat min ummati wasu jama'a daga al'umma ta ba zasu gushe ba alal haqqi mansurin ma abun taimako ne abu sakan gaskiya la yadurruhum man khalafahum bayya tutar da su wanda ya saba musu hatta ya ati amrullahi azza wa jalla ya ati har sai lamarin Allah ya zo kaga wannan al-Imam Ibn Majah fa munura da cewa duk malamai kaka ga cewa hadisi ɗaya ne yake ta maimaita mana duk wani hadisin zaka ga da kai wani abin da a cikin wani babu shi anan gurin karin da zamu samu a hadisin nan na tara cewa hatta ya ati amrullah har sai lamarin Allah ya zo ba kiyama ba aka ci shine lamarin Allah kuma tana yiwa kasance iska wannan da aka fada yana yiwa kasance sa'a kin al-Imam an-Nawawi yake cewa al-Imam al-Hafiz Ibn Hajar yana cewa abinda ake nihi da lamarin Allah nan shine iska da zata tashi wanda zata amshirin dukkan wani mummuni da mummuna a lokacin Allah ya tabbatar da cewa a ban kasa babu mummuni ko dai babu mutunan kirki ko dai nashi a ban kasa dada anan gurin ne Allah madaukin sarki zai ta da kiyama dan saboda Allah bai so ya kasance kiyama ta tashi akan akwai wasu daga cikin bayin shi na gari bayin shi na kirki yau mun zo karshen babu mu ashe sauran hadisi daya hadisi na 11 al-Imam yake cewa haddathana Abu Sa'id Abdullah ibn Sa'id haddathana Abu Khalid al-Ahmar qala sami'tu Mujalid munura da ke ba Mujahid ba Mujalid yace yazkur an Sha'bi yana ambata daga Sha'bi an Jabir ibn Abdullah daga Jabir dan Abdullah qala yake cewa kunna inda annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa khadda khaddan sai yayi wani kurtu wa khadda khaddain an yaminihi yayi wani kurtu ga damashi wa khadda khaddain an yasarihi kuma yayi kurtu guda bi ga hagumkin shi summa wada'a yadahu fil khadd al awsar sannan sai ya aza hannun shi a cikin kurtin na tsakiya kenan annabi alaihi salatu wassalam yadda yayi nan gurin yayi kurtu guda biyu nan haka anan dabara shi shi ma yayi kurtu guda biyu anan tsakiyar shi sai yayi kurtu guda daya duka misali ne yake so ya ba su sai ya ce musu eh aza hannun shi bisa wannan kurtin na tsakiyar shi na tsakiya sai ya ce ha za sabilillah wannan ita ce hanya Allah summa tala hazihi al aya sannan sai karanta wannan aya wa anna hadha siratun mustaqimun fattabi'u wannan ita ce hanya ta mai kakka ku bita nan annabi sallallahu alaihi wasallam misali ne musu gami da sunna shi yace wala tattabi'u subula kada ku bi wasu hanyoyi sai gwada wa'annan hanyoyin da ke hura da babban hanyar wannan yace fatafarraqa bikum an sabili sai sararaba ku gami da hanyar Allah wannan annabi alaihi salatu wassalam ya musu tafsiri a aikace fasara wannan aya a aikace kuma hamma da misali da zani yace al-madrubu bitamsil tawdihi halid-din abinda annabi yake nihi yasa yayi wannan misalin shine bayyana musu lamarin addini wa hali saliki fihi da halin mai shiga cikin addinin Allah wa annahu la yanbaghi lahu adna mailun anhu cewa bai kamata wa mutun yayi ko karkacewa karama akan addini fa innahu bi adna mailin yaqau fi sabilid dalal dan saboda da el karamar karkacewa mutun zai shiga cikin bata liqurbu ha dan saboda tana kusa wa istibahu wa kuma da rikicewarta hanyoyi wanda suke rikitattu sun kasance suna kama da hanyoyi wanda suke na gaskiya wanda wannan shi yasa muke kokarin zan mu karanta manhaji na aqida ta malaman hadisi musan cewa aqida wadda ta kauce ma malaman hadisi aqida ta kauce wata aqida daban wanda ba ta malaman hadisi ba akwai mu'tazila akwai khawarij akwai murji'a akwai annabi ha alayhi salatu wassalam yake cewa al'umma zasu kaso 70 da kaza daya ce wanda zata tsira to wajibin mutun ne yayi kokarin ya karanci sunan dayan nan idan mutun ya san zahin kanshi sunan dayan nan zai san cewa wajibin shi ne sama da dukkan wani karatu to shine karantar aqida ta salafus salih kowane abu ka karanta ka san menene manhajin su ka karanta ka san menene na gaskiya menene na banza dan in baka sani ba kana cikin duhu kuma gobe kiyama ka je ba hujja bace a wajen Allah babu hujja a wajen Allah cewa baka sani ba a cikin baban aqida nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki ya yi mana gafara assalamu alaikum warahmatullahi